kudina me kike so fada min na baki kyauta ta soyayya
na ji dadi
baby
zan ta fadi
baby
na amince ka zo dan ka bani kyauta ta soyayya baby
ya selina dan ke kai da duba zambari bang tunda kauna take sa yo marabang zan ji dadi idan ke kamin kyauta ta soyayya ah ah baby
ra'ayina ba zai canza ba akan ki na soyayya.